بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم باب النبي قالي سي الباب الثالث إن جاء الإمام قاضي إياد باب نأكو فيما ورد من صحيح الأخبار تكين أبن ديزون صحيحا حديثي ومشهور هذا شهرار حديثي بأزيم قدره دا جرمان درجة شي إن دا ربه أوجان أبنجي شي ومنزلته دا مسأين شي وما خصه به دا أبن دا الله كيبان شي fi daraina a cikin duniya da lahira min karamatihi na karama shi sallallahu alaihi wasallam wa fi 15 fasalan cikin shi fasali 15 ne fasali na harko makanatuhu na biyu karamatul isra karama shi da aka yi da isra'i na uku haqiqatul isra tabbacin isra'i na hudu fi hujaji man qala inna hanu mun hujojin wanda suka ce isra'i a barci ne ba zahiri ba nabiyar ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam li rabbih ganin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ake tattauna akai munajatuhu li rabbih azunu adunu wal qurb har zuwa karshen dai fasalalukan da za a gani ah muqaddimatul babu salis muqaddima ta babu na uku al-imam yake cewa la khilafa annahu akramal bashar babu sabani cewa shine mafi karamcin dan adam gabaki daya wa sayyidu walad adam shine shugaban ƴaƴan annabi adam gaba daya wa afdalun nas manzilatan inda Allah wanda yahi kowa matsayi a wajen Allah wa alahum daraja wanda yahi kololuwar daraja wa qarabuhum zulfa yahi kowa kusanci zuwa ga Allah wannan babu shakku babu sabani sai ce wa alamu ka sani annal ahadith alwarida fi zalika kaseera jiddan hadisan da suka zo cikin wannan masu yawa ne sosai wa qarib tasarna minha ala sahihiha wa muntashiriha mu mun takaita akan sahihanta da kuma wanda suke shahar wanda suka yadu da sahihai da wanda sun yadu koda ba su inganta ba wa hasarna ma'ani ma warada min hafi sunai ashara fasalan kuma mun kiddige mun lissafa abin da ya gangaro cikin fasali 12 alfasalul awwal fasali na harko makanatu matsayin shi fima ware da min zikira makanatihi cikin abin da ya gangaro na ambatan matsayin shi inda rabbihi wajen ubangijin shi wal istifa'i da kuma zabin shi da Allah ya rufe zikira daukaka ambatan shi wat tafdili da fifita shi da akai wa siyadatu walad adam da shugabancin ƴaƴan annabi adam gaba daya wa ma khasahu bihi fi dunya da abin da Allah yake bance shi a duniya min mazayir rutabi na daukakun darajoji ke bantattun darajoji wanda shi kadai yake da su miza wa barakati ismihi tayyib da kuma albarka sunan shi wanda yake mai dadi al-imam yake cewa akhbarana al-sheikh abu muhammad abdullah ibn ahmad al-adl izinan bi lafzihi haddathana abu al-hasan al-fargani haddathana umul qasim bint abi bakr bin yaqub an abiha haddathatna haddathana hatim huwa bin aqil an yahya huwa bin isma'il an yahya al-himmani haddathana qais an al-a'mash an abayat bin rabi'i an ibn abbasin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala qasama al-khalqa qismaini Allah madaukin sarki ya kasa halatu gida biyu faja'alani min khairihim qisman yasanani ne mafi fa al-khairin su wajen rabu fazalika qawluhu wannan shine hadar Allah yake cewa ashabul yamini wa ashabul shimali ma abuta dama da ma abuta hagum fa ana min ashabul yamini ina daga cikin ashabul yamin wa ashabu wa ana khairu ashabil yamin kuma ni ne mafi alkhairin ashabul yamin kuma summa ja'ala al-qismayni asalasan sannan Allah san kaso guda biyin kashi uku ne faja'alani fi khairi hasulusin yasa ni cikin mafi alkhairin sulusin da nake cike shine mafi alkhairi wazalika qawluhu shine hadar Allah fa ashabul maymanatu ashabul mash'ama wasabiquna sabiqun ma abuta dama da ma abuta hagum da kuma wanda suke marigaya wanda sun yi rigaye yace fa ana mina sabiqina wa ana khairu sabiqin ni ina cikin ma wanda suke gaba gaba kuma ini ne gaba gaba ga kowa summa ja'ala al-asalasu qaba'ilan sannan ya sanya kashi ukun kabiloli ne faja'alani min khairiha qabila Allah ya sanya ni cikin mafi alkhairi na kabila kabilar da ya fito tace mafi ficiyar kabila Allah madaukin sarki yake cewa ja'alnakum shu'uban qaba'ila mun sanya ku a matsayin shu'ubi da kabiloli fa ana atqawalu da adam ni ne mafi tsoron Allah ga annabi adam wa akramuhum ala Allah kuma ni ne mafi karamci wajen Allah wala fakhara ba alfahari ba summa ja'ala alqaba'ila biyutan sallan Allah ya sanya kabilolin ya sanya su gidaje fa ja'alani min khairiha baitan ya sanya ni ne mafi alkhairi a cikin gida gidan da ya fito shine mafi alkhairi a cikin kabilolin mu fazalika qawluhu wannan hadar Allah madaukin sarki innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlil baiti, Allah yana nihi ne kawai ya tahiyar muku da datti ya ku ahlil bait. Daga Abi Salma, daga Abi Huraira yake cewa suka ce ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, matawaje batalakan nubuwa a yau sha annabci ya tabbata gare ka, yace wa Adamu bainar ruhi wal jasad, tun lokacin da annabi Adamu yana tsakanin ruhi da gangar jikin shi, ma'ana tun ba a busa mishi rai ba, Allah ya tabbatar ya kadartar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da annabta. Wannan kadarta ta ake nihi, amma an mun san cewa ba da annabta sai bayan shekara 40 Allah madaukin sarki ya bashi annabta da mutunci. To kadarta muke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ko mafificin annabawa, tun Adamu yana tsakanin ruhi da jasadi, don kadara ce Allah ya rubuta maqadirul khaliqi tun kafin ya halicci samai da kasa da shekara 50. Daga Wasilat ibn al-Asqa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah dafa min waladi Ibrahim Ismail, Allah ya zabi daga cikin iyalan annabi Ibrahim ya zabi Ismail, wasdafa min Ismail bani Kinana, daga Ismail cikin diyan shi aka zabo bani Kinana, wasdafa min Quraysh bani Hashim, daga Quraishawa aka zabo bani Hashim, wasdafa ni min bani Hashim kuma aka zabe ni daga cikin bani Hashim, ne saboda kabiloli na Larabawa daidai gurgurin girman su da sunayen su, akwai al-Fakhiz, akwai al-Shu'ub, akwai al-Qaba'il, wanda daidai girma cikin girma ne har a kawo baiti daya. Daga hadisin Anas yake cewa ana akramu waladu Adam ala rabbi wala fakhar, ni ne mafi karamcin diyan annabi Adam a wajen ubangiji na ba alfahari ba, wanda Imam Tirmidhi ya huddo shi ce hasanun garib. A cikin hadisin Ibn Abbas yace ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhar, ni ne mafi karamcin na farko da na karshe ba alfahari ba. Daga Aisha take cewa atani jibril ya zo mun faqala, sai yace kabbaltu, yace kallabtu masharik al-ado magaribaha, naji juya gabas kin kasa da yammata, falam ara rajulan afdal min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ban ga wani mutum ban mafifici game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam ara bani abin afdal min bani Hashim, ban taba ganin wasu ma'aihwa ba sama da bani Hashim. Daga Anas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam uti bil buraqi laylatin usri bihi, annabi sallallahu alaihi wasallam an zo mishi da buraqa daren da aka yi isra'i da shi, fastas'abu alaihi, sai tai kiya ta wahalar, fa qala, sai ke jibril yake cewa bi muhammadin taf'alu haza, da annabi muhammad zaka aikata haka, ita buraqa mana, yace fama rakibaka ahadun akramu ala allah min, babu wani wanda ya hauka wanda ya karamci wajen Allah kahin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabawa duka sun haushi amma babu wanda kai annabi sallallahu alaihi wasallam karamci, farfadda araqan, sai ya zubo da jibi ta buraqan mana, nan ta tsaya da annabi sallallahu alaihi wasallam, ya hau wanda ya hada mana cewa ya da udarfahu asu yantahi ya rabu rijlahu, tana aza kafarta inda ganin ta ya tsaya, yace waja'alani fi sulbi nuhin fi safina, ya sanya ni a cikin tsatsonin annabi nuhu cikin jirgin ruwa, wa na zallake mu. Daga Ibn Abbas yace lama khalaqallahu adam, yayin da Allah ya halicci annabi adam, yace habadani fi sulbihi ila al-ardi, ya geho ni cikin tsatsan shi zuwa ga ƙasa, waje alani fi sulbi nuhu fi safina, ya sanya ni cikin tsatsona annabi nuhu cikin jirgin ruwa, wa qazafa bi fin nari fi sulbi ibrahim, ya geho annabi ibrahim a cikin tsatsan annabi ibrahim a cikin wuta, summa lam yazal yanquluni fil asalabil karima, sannan bai gushe ba Allah yana tajjuwa ni cikin tsatso masu karamci, ila al-arhami dahira, zuwa kuma ma'aiha mai tsarki, hatta akhrajani min bayni abawiyya, har sai da ya fito da ni daga tsakanin ma'aihana guda biyu, yace lam yaltaqiya ala sifahin gaddu, bus taba haduwa ba akan zina da daya, bus taba haduwa ba kan zina san a yashi da harami. Wannan jijiwaya shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa a cikin tafsirin wa taqalluba ka fi sajidi, jijiwaya ka cikin masu sujada shine daga tsatsawancin zuwa tsatsawancin zuwa tsatsawancin, duka tsatso mai tsarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo. Wa ila hadha ashara al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, anan ni al-Abbas ibn Abd al-Muttalib yayi nuni bi qawlihi, da fada shi anan gurin akwai mas'alar da wanda malamai suke ishara zuwa a gare ta, shin uwayen annabi alayhi salatu wassalam menene matsayin su, to bi sifa amma gaba daya ba ma uwayen annabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul fatra ma sabanin da malamai suka yi ya wuce misali, a ƙarshe mutum ya gama duk sabanin aje a zo ba ma su uwayen annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya, kawai mutum ya ce Allahu a'lam shine mahutashi, kawai baka sani ba. saboda nasoshi suke cin karo da juna akan ahalul fatara. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki ya makunna mu'azzibina ta nabi asar rasula. Anan malamai suke zuba bayani kan abun malaman tafsiri kan abin da ya shahi wannan ahalul fatara da auladul mushrikin. Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe Ibn Kasir bayan ya gama yayi wannan zancen yace mafifici kawai mutum yace Allahu a'lam ba akallafa muka ba dama ina ruwan ka da cewa su ɗan halul fatara ina suka kai 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 ta kanka mana cewa wani ina za a yi didda ilimi inda ya tabbatar ana son binciken to amma an bincika abin babu mahuta. Imru'ul Qais kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana wannan kinshi a cikin wuta, na ganshi yana jan kayan hanjin shi a cikin wuta dan saboda badala shi tayyau. Amma an ba nan ba ahalul fatara sabani akai sosai akan su cewa ya za a yi da su. Wasu su ce eh gobe kiyama in an je imtihani za a musu, wanda su ba ai ko manzo a lokacin su ba jarabta su za a yi a ce ga wuta nan Allah ya ce ku je ku fada. Wasu su ce kawai mutai tun da mahalicin mu ne sai sun tayi shiga shi tar da aljanna ce, wanda kuma suka ce kai ban mu zuwa ba ina dalili suke tayi sai Allah ya ce to koda na aika muku manzo da haka zakui. To akar kin dake inganta ba malaman da suka tayi akan ciya ba su yarda da wannan ra'ayin ba, dan saboda suka ce lahira ba gidan jaraba bace, dan an jaraba su sun kiya ba an ce ba sun yi ba daidai ba, nan gidan sakamako suke, wanda suna gidan sakamako ba yayi ba a ce musu a musu jarraba, kuma in jarraba ma ake mu a nan duniya irin ta ce akan kawai ku je ku hada wuta ai ba irin ta bace akai ta yin sallah ce da azumi da sauransu sun aka musu irin wannan koda gidan jarraba ne ba a musu adalci ba. Allah ko hukuncin shi yana cike da adalci. Karshe dai bayan sun gama maganganu da dama da kan auladul mushrikin, Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai abin da ya tabbata gabawa shine kawai ahalul fatara ga baki daya kawai Allahu a'lam yalla shi kadai barau kanshi sani ya zai yi da su mutum bai ya sani ba. Nasoshi suna cin karo da juna cikin sha'anin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu amru hazihi al-umma muwatiyan aw muqariban ma lam yatakallamu fil buldan wal qadari, lamarin al-umma ta ba zai gushe ba yana daidaice ya ko kuma yana kusa da daidai matukar ba su sa bakin su ba cikin yara da kuma sha'anin kadara yana nan yaran mushrikai. Kaga wanda har annabi yayi nunin cewa shi ma bai sani ba al'umma shi ma kuma in suna son zaman lahiya rihe bakin su ce yayi kuma wani ya zo ya rika cewa kuma hadisin hasan ne kenan. Kaga tunda aka kawo auladul mushrikina wannan ma suna ci ahalul fatara ma su ma duka illar su daya saboda ba takalifi ba aka musu da su da baibaye da su da mahaukata su ma mahaukata haka ne nazir kin bai zo ba ko kuma ya zo bisa san ban me yake ne su mahaukata da baibaye. Yace wa ila haza akan wannan ne ashara al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas ibn Abdul Muttalib yayi magana bi kaulihi da fadar shi yake cewa min qabli hadibta fi zilal wa fi mustawdi'in haysu yukhsafu al-waraq summa habarta bilal la basharun anta wala mudatan wala alaku banu dufatan turkabu safin wa qad aljama nasaran wa ahlahu algaraku. Yace min qabli hatin kahinta ma'ana tun kahin duniya, nan damiri yana maida shi zuwa ga duniya. Min qabli hatin kahin duniya dibta ka ji dadi fi zilal cikin inuwa wa fi mustawdi'in a cikin ma'ajiya kamar yadda Allah yake cewa fa mustaqarrun wa mustawda cikin ma'ajiya haisu yukhsafu alwaraq lokacin da ake abin nan dan faro ƴaƴan itatuwa wangakin hamsan itatuwa wa dafi ga yakhsifani alaihi ma min warqil janna shine yukhsafu alwaraq lokacin da ake ciro kacin ma'ana da annabi adam lokacin da annabi adam da hawwa suke ciro hamsan ganyen ice su rihe jikinsu tun a lokacin kai ya tabbata annabi alaihi salatu wasalam ka da rada cikin inuwa cikin mustaqarrun wa mustawda summa habadatta bilada sannan ka sabko gari ruwa la basharu duka wannan wake ne na al-Abbas ibn Abdul Muttalib ba hujja da shi akan cewa tun wancan lokacin annabi yana nan tare suka shiga aljanna da annabi Ibrahim da annabi Adam. Summa habadatta bilada sannan ka shigo gari ruwa la basharu wanda babu mutane an ta kai daya wala mudgatun babu wata tsoka wala alaqun babu wani abun nan ba wani dugon jini ciki yace ban nudu san tarkabu safina ban rufa ce wadda ta hau jirgin ruwa mun san abin da yake nihi nan wai bayan wannan kuma ka shigo duniya a lokacin da babu kowa har lokacin annabi nuhu kana nudufa a cikin tsatsan shi tarkabu safina kana hawa jirgin ruwa wa kada aljama nasaran yace wa kada haqiqa algaraku can karshe algaraku dirmiya aljama nasaran tayi lizami ga nasara wala ya gube wala wala wannan wai uka wa nasara nasara wancan da yake fadi wa ahlahu da iyalan shi ma'ana lokacin da dukkan wannan su mutanen wannan masu basu bauta wannan gumkin suka maida shi gumki suke bauta mishi lokacin da Allah ya kawo ruwan dufa ne halaka su a lokacin kana cikin tsatsan annabi Nuhu kuka samu tsira bayan su kuma sun dirmiya a cikin ruwa can shine yace maka waken Abbas yake tabbatar da wannan cewa annabi alayhi salatu wasalam yana jijjuya cikin tsatsan wancan da tsatsan wancan har kafin a kawo shi yace tun kalumin salibin ila rahimin ana ciratar da kai daga tsatso ila rahimin as-sulbu yake ne zuwa ga ma'aifa izama da alamin idan wata duniya ta wuce ba da daba ko kuma sai wani karni ya zo ma'ana in wannan karni ya wuce wannan ya zo amma duka na jijjuya cikin ma'aifa cikin tsatso sun mahatawa baitukal muhammin sannan a baituka gidanka al-muhammin mai shaida ihtawa sai ya tattaro aliya a wata daraja madaukakiya min hindifin daga hindif hindif sune wata mace ce wadda ake buga misali da ita a cikin daukaka da sharaf an nuduku wajen furici yace wa anta kuma kai lamma wulita lokacin da aka aihe ka asharaqatul anwaru asharaqatul anwaru haska asharaqatul ard kai ka haska ka kasa wada'at bi nurika al-ufuqa al-ufuqu sasannin duniya duka sun yi haske bi nurika da haskenka yace fa nahnu fi zalika biya umuman a cikin wannan haske wa fi nuru a cikin wannan hasken wasubulu has bambanci tsakanin addiya haske mai kuna an-nur kuma haske wanda kawo ba mai kuna ba ko na ampul ko na hotula wasubulu rashadi kenan kamar yanzu na rana mai kira shi da addiya haske na wuta mai kira shi da addiya amma ka haska cocila ka haska kaza da an-nur za a kira shi shi yasa ai cikin wannan Allah cikin bakara saboda Qur'ani cike yake da hikima misalin wa'annan yace wannan misalin ka misalin saukar nan falan ma adama hau zahaba Allahu bi nurihim bai ce ba binarihim ba eh tahi bi nurihim da hasken su ne ba da nan hasken ake bukata ba mai zahiri yace subulur rashadi cikin hanyoyi na shari'a nakhtariqu muke shiga nakhtariqu ma'ana naqtahim muna kutsuwa ciki ya bar da na da khalil ya kai sanyin wuta ta khalilin Allah annabi Ibrahim ya sababan ya wanda ya zama shine sababi li ismatin nari gami da kiyayewa wutan nan wahiya ta hatar gutana konewa waruya an rawaito ko nan za a tsaya yana da sabo yana da yan dai duk gaba ɗayan hadisi ne wanda suke sanannu waɗito khamsan wa fi ba'd ya sittan an bano abubuwa guda biyar a wata ruwaya ce guda shida lam yudahunna nabiyun qabli ba aba wani ba annabi na gabani na nusirtu bi ru'u masirati shahr an taimake ni da razani tahiya ta wata guda waju'ilat liya al-ardu ma'ana razani aka ce daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam kahoran da zai kai ma hari tahiya ta kai daga nan wata guda za su rika jin razani da hurgici da tsoro waju'ilat liya al-ardu masjidan wa dahuran kuma an sanya mini kasa ta zama ne mini masallaci ne kuma guri ne mai tsarki can da ya ambaci wata guda malamai suka ce dan a lokacin bai da makiyan da suka zama na yake da tazara tsakanin shi da tahi wata guda ba ana nihin ba kuma in tahi wata guda ba su jin tsoron shi ba su razanuwa gare shi yace wa ayyuma rajulun min ummati adarkatu salatu falyusalli duk mutanen da ya kasance cikin al'umma ta sallah ta riske shi yayi sallah wa uhillat liyal ganaim an halitta mini ganimomi walam tahilla li nabiyyin qabli wa tahallata ba ga wani annabi gabani na wa bu'istu ilal illan nasu kafan aikon zuwa ga mutane gabaki daya wa uditu shafa'a kuma an bani ceto a wata ruwaya yace madadin kalma wuki da kace saltu da ka roka za a baka a wata ruwaya yace urida alayya ummati falam yakhfa alayya tabi'u min almatabu an bujuro min al'umma ta bai boye min ba daga mabiyi da wanda ake ma biyayya duka al'umma shi an nuna mishi yawan su a cikin wata ruwaya yace bu'istu ilal ahmar wal aswad an aikon zuwa ja da baki malamai suka ce al-arasudu al-arabu baqaqi shine laraba ake ni li annal galibu ala alwanihim al-azma saboda galibi gami da launin su shine baqi fahum min asudu suna daga cikin baqaqi wal humur jajaye kuma su ne al-ajamu gwarawa waqir aka ce al-bidu jajaye wasudu min al-umami da baqaqi daga cikin al-umma nan ana zancan wangakin hwata ba ba na zahiri ba na waje da ake gani inda a zahirin ne ai aka san abin da aka faɗa ne wakila aka ce alhumuru humur ja al-insu mutane wasu da su ne aljinnu a wata abin gani wata magana ina zan matsaya ko ya isa su kuma faɗa ne san